إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أمسو فارا ود جمد جوديا لالله سبحانه وتعالى واندا شر رحمة شدة وتعين شنونا من وانا لوك الشيمة تارا البركة واندا إن شاء الله تعالى يجيدا 23 ga watan Rabi'ul Akhir hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda yayi daidai da 5 ko muna biyar yau 5 ga watan 11 miladiya shekara 2023 in ya inganta wanda kuma kai tsaye ana tsaron mu daga masallacin da aka yi sani da suna masallacin SAM a wannan gari namu na Malaɗi inda muke karatun littafin Sifatus Sala na Abi Abdurrahman Allamatul Mushrin Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi wannan kuma insha Allah ta'ala in ba na manta ba shine darasi na 7 ko satin da ya wuce mun yi bayani dangantaka da sallan marar lahiya mala yace salatul mali da ya lissa shine sallan mutunan da bai da lahiya a zamme in yana da dama yayi a tsaye in yana da dama yayi a zamme in bai iyawa a zamnan yayi a kwance in yana da dama yayi a ruwalla in bai da dama ba sai yayi a ruwalla ba muna fahimta ko wanda mun karanta wannan wanda kuma inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kore mutun ya dauko wani abu da mutunan da bai da iko yayi sallah yayin ku iko yayin sujada yayin ka dauko wani abu yana sawa ga gushin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana sahabi ya aikata wannan yace ce mushi in kana da iko kai sallah daga zamme in ba ka da iko kai daga kwance Allah bai dora mana ce abin da kake iyawa wanda insha Allah ta'ala muka ce za mu tashi salatul as-salatu fi safina shine salla a cikin jirgin ruwa malam yace wasu ila sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tambaye annabi Muhammad ira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi an salatu fi safina dangantaka da salla a cikin jirgin ruwa fa qala sai yace salli fiha qa'iman ai sallah a cikin jirgin ruwa ana a tsaye yace illa an takhafu al-barq sai dai in mutum yana tsoron jirgin ruwan ya nitse da shi kadi ba dai kullun har yanzu wannan abubuwan da muke karantawa suna ƙara nuna muhimmancin sallah kadi ba wai ko da hali ya kai ka tana cikin jirgin ruwa sallah ta kama ta ba a yarda ka bar sallar nan ba lokacin ta yi inna salati kanat ala almu'minina kitaban mawquta wanda wannan gaba insha Allah ta'ala lokaci ya izamu tattauna da ninka da abin da ya shafi hukuncin mutumin da ya bar sallah har lokacin sa ya wuce shi wai zai rama sallah ko ba zai ramawa ba wanda dai karshe shine duk mutumin da ya bar sallah har lokacin sallah ya wuce da gangan ba zai rama sallah ba wanda malumai kuma suka yi sabani dangantaka da shi wannan musulun kafuri ne original koko musulmi ne amma na banza sallah guda ɗaya kac ba ana magana salloli ba yanzu ne hin wani sala nan na Allah masa isamin mai sura hukumu tariku sala hukuncin musulman da ya bar sallah sallah guda da ganga har lokacin da ya wuce kamar yanzu a kira sallan magriba sai ka ita hiya kai sallan nan ta magriba har sai da aka kira sallan isha lokacin sallan isha ya shigo to wai sai wannan musulman ne hukuncin ka kana musulmi ne ko ka bar musulunci karshe malumai sun yi sabani kan kai musulmi ne ko ba musulmi bane wasu suna kallon duk wanda ya bar sallah da gangan ya zama kafiri original wasu suka ce a'a bai zama kafiri ba amma shi ne mai lalaci cikin musulmi sallah guda to kadiba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ta kawo mahita yace in kana balaguro ga yadda zaka sallah in ba ka lafiya ga yadda zaka sallah a yace kai karshe yanzu in kana cikin jirgiruwa za mu zawa mu ji hajjirgin kama in kana cikin shi in sallah ta kama a kaya za ka muna fahimta ko to yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kai sallah cikin jirgiruwa daga tsaye sai in kana tsoron jirgiruwan ya durne ya watsu jirgiruwan yayi yayin da ya lalace da su cikin ruwa annabi ya ce to a wannan lokacin mai ta tana gare ku za ku yi sallah daga zamanin ne ko ko daga zamanin ma ba ku iyawa sai dai ku rin ayin ne to yanzu dai jirgiruwa an kai ci gaba a duniya wanda jirgiruwa hakimin jirgin sama ake cikin shi cikin jirgiruwa akwai cikin inda za a wanka akwai hilin balo akwai biyar akwai kaza akwai kaza akwai kaza ta ga yanzu ai an ma wuce a cikin yanzu yana cikin jirgiruwa da sauran su misali wannan ai in kuna kallo duniya yanzu ta ci gaba ta wuce wannan ko har aka samu wani arni wanda yake cewa to shi ya gina jirgin da ko Allah da musulmi suke cewa suna da mai sanya zai da wannan jirgin ba yawa an san ku ko wanda ƙarshe Allah subhanahu wataala ya nuna mai ishara jilas ne fa jirgin ya haɗu da shi ya rage bi in ba na wanta ba wani abu ne mai kira kalle yanzu jirgin na shi ya wuce duk inda ake tunani ko yanzu ina tunani in ka buga internet ta sa suna Allah ne za ta ga jirgin da to ai kaga yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana asali ma kan wa'ancan jiragen to yanzu ga wanda yake cikin irin wancan jiragen kenan shi zai ɗauka wannan hukunci amma kai da kake cikin jirgin da ayin gidan rawa cikin ayin jinin jirgin ta ba ayin jinin balo to balle masallaci sai dai shi abin da zai amfane shi anan shi ne babu ruwan shi da ina ne alqibla in an samu daidai to kullu sanya ake yi misali ba kaiwa ba ake in jirgi a yake sanya da zai ta alqalla in ba zai daidai ta ba a dai sallan nan kan lokacin ta ya huce malai ce wannan hadisi akhraje Hilal al-Qutni Imam Dar-Qutni ya rawaito shi wal Hakim da Hakim wanda shi ma malam kuma yace an tsada wannan hadisi a cikin littafin Irwa'ul Jarid malam yace al-i'timad ala umud wa nahu fi salah shi ne mutiya jingina da sanda da wasu abubuwa makamantun su a cikin sallah malam yace walamma asalla sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu shekaru masu tarin yawa kuma kadira kuma ya manyanta an girma istakhadha umudan fil musalli ya'tamidu alayhi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dauki wani sanda misali yace jingina akan shi yana sallah ko kaga tsoho wanda yake bai iya tsayuwa ma amma musulunci bai sakaci da wannan sallah ba yake sai yayi sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya girma ya manyanta yake tsayuwa tana mai wahala sai ya sa duka aka dasa miki wani sanda babba yanda in yazo kawai zai jingina gare shi da yayi sallah kaga wannan kuma me yake nuna mana ya halitta da wanda yake yi girma muna fahimta yayi in bai iya tsayuwar ya dirka wani abu wanda zai rika jingina da shi sai ka ga yanzu wasu ma daga cikin lissijawa su jera suke kawowa su ada su yi sallah saboda ni ba su iya yin tsayuwa duka wannan yana nuna mana sauki na addinin musulunci sannan kuma kun ga sahabbai suna kiyaye abin da suke rawaito mana daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga ga an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana jinsatul istira shi sallallahu ko in yayi raka'a ɗaya ya zamna ha yana dan jaba ya shiru sai ya tashi ya raka'a nabi muna fahimta to ga masu cewa ai sai da annabi ya tsuhaye shi kaga kanya shi saboda ba a rawaito ba annabi sai da ya tsuhaye shi daya sannan kuma sahabbai suna kiyayewa abin da suka rawaito ga annabi in abin ya shafi annabi ne kadai suna yi koyon nan bayanin haka in abin sai da annabi ya tsuhaye yanzu ai da shi suka ce walan ma a san da lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shekaru wata gira kuma ya girma amman yanta muna fahimta ko wannan yana nuna mana halacci in ya kama mutum ya dogara ga wani abu ya yi sallah zai iya dogara da shi musulunci ya karantar da wannan sai babban malami Allah masa albani kasu za ku ga ya saki lamba sai yake fa'idatu wata fa'ida a cikin wannan inda muka wuce baya kan sallah cikin jirgirwa yace wa hukumus salatu fitta'ira fasalatu fitta'ina shi ne hukuncin sallah a jirgin sama yace kamar hukuncin sallah ne a cikin jirgin ruwa yace qala qa'iman in salata zaka salla a cikin jirgin sama a tsaye in kana da iko wana hawi da makamantan haka ba haka nan bane ba ko yawa yace zaka salla a cikin jirgin ruwa in kunta salla a cikin jirgin ruwa kamar hukuncin sallah ne hukuncin sallah a cikin jirgin sama kamar hukuncin sallah ne a cikin jirgin ruwa ayyu salli qa'iman mutum yayi sallah daga tsaye in yi salata in yana da iko wa illa in bai da iko sallah jalisan sai mutum yayi sallah daga zaune ima'an ruku'i wa sujud yana daga zaune yana isharar ga sunan yayi ima'i yayi ruku'i yayi sujud kamar dai yadda muke bayani shi ta sukan da suka wuce muna fahimta ai ko wannan hadisi shi kuma malai ce akhrajahu Abu Dawud Imam Abu Dawud ya rawaito shi shi ma wal Hakim wal Bayhaqi da sauransu sai malai ya ce al qiyam wal qu'ud fi salati al layl shine tsayuwa da kuma zama a cikin qiyam al layl ko kuma a cikin sallar nafila malam yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tace yusalli laylan tawilan qa'iman zai iya salla dare mai tsawo kuma yana a tsaye yace wa laylan tawilan qa'idan kuma zai iya salla doguwa a cikin dare mai tsawo kuma yana ni yana zalle yace wa kana idza qara'a qa'iman yace wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karatun Qur'ani yana ni Qa'iman yana tsaye raka'a Qa'iman sallan yayi ruku'i kuma yana ni yana a tsaye yace wa idza qara'a qa'idan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi qira'a yana kamne raka'a qa'idan kuma sai yayi ruku'i yana zalle dukkan kun gane ba in annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karatu a tsaye muna fahimta alhamdulillahi rabbil alamin ya iza ya karanto to su bakare yana tsaye to a wannan lokaci in zai rukuci yana yin rukuci ne a tsaye din yadda ake saba rukuci amma in yana karatu a zaune kuma yana yin rukuci ne a zaune muna fahimta ko sai yace da sunan shi akhrajahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa abu daud da abu daud wa nisa'i wa tirmidhi wa ibn majah yace wa kana ahyanan wallo ki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tafi salli jalisan yana sallan nafila ko yana qiyamul layl a zamme fa yaqra'a wa huwa jalisan yana karatun alqur'ani alhali yana zamme fa idza qila min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 in bai abin da ya rage ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'i bai wuce aya 30 ba ko aya 40 yace qama sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya miƙe fa qara'aha sai ya karanta wannan sauran ayoyin wa huwa qa'imun alhali yana ni yana asai thumma raka'a sayyidu wa sayyida sannan ya sujada thumma yaqna'u fi raka'ati thaniya sannan ya saki aikata haka a cikin raka'a ta farko yusul zalika kamar yadda ya raka'a nabi to mun san in kun gane bambancin da ke da kan yau ga bayanin na farko da bayanin na biyu ba an gane ne bambanci Masha Allah shi ho in san bayanin na horko wanda muka karanta Masha Allah na horko yana nuna mun zaka iya sallan lafiya duka daga tsayi kuma zaka iya yin ta duka daga gamu na biyu yana nuna mun zaka iya fara sallan lafiya daga zamne ta ida ka daga tsayi kuma zaka iya fara sallan lafiya daga tsayi kuma ka ida ta daga zamne ai duka ba su an gaje ko to kallan an ce wai abin da yake ma annabi Muhammad sallallahu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saura bai wuce kace aya 30 ba ko aya 40 to ya kuke gani ah kina ana karanta aya na wuce ne cikin sallah an ce bai wuce aya 30 ba ko aya 40 to yana hita ko bai wuce aya 30 ba ko aya 40 wanda suka yi mai saura a ganin ta kina ana karanta na wata kila an karanto 100 da wani abu ke san baya kaji sahabin nan da yake ya zo da annabi Muhammad sallallahu yaga annabi annabi na arma al'uwai to yana kai ya ga wata ibada annabi yake da dare kullun yana jiran dama sai ranar da Allah ya kawo dama aka aike shi wurin wannan al'uwar ta shi sai kuma dare yayi sai zai tafi annabi ya ce ai a ba ta tsayawa tun da dare yayi kai kwana da san ce ka tafi ce alhamdulillah shi da fa abin da yake so kira kaji sahabbai su kullun da mu su wani aiki kallin da aikin da annabi ya amiri suna so su san me yake cikin dare su ba su tashi tudan su samu aljanna mu kuma yanzu sai dai in ka ga mutum da shago ya kala bi da wani kace wai wa na yaji abu ne ga wanda ya soka da alheri in mugu ne kokarin za a yi za a yi gurfanar da kai shi yasa Allah ya ce su sahabbai sun kasance suna gaibawa ne wurin aikin alkhairi yace annabi ya miƙe sai da nazo ga ni sallah na taso yace ba ha kwana nake ba ha ido na ji ina kallon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai sallah sai na fara irin ummul islam kamar ina kwana yace ina kallon duk abin da annabi yake cikin dare shi da ba abin da ya kawo shi kenan daman da yake jira yace kawai sai na motsa sai annabi yace in tashi sai sallah da na tashi cikin magajin kwana sai na tsaya hagun din annabi sai ya kamo ni ya mai dole da mai shi kaga da nan kuma malumai suka ce in za ku zan tsuri wanda zai binka sallah da maka zai tsaya ba hagun din ka ba dan da in an tsaya hagun babu komai da annabi ya bar shi sallan na tsila ce amma annabi ya kawo shi ya mai shi da mu ne shi malam karatu aiki aka fara shi ko kuma karatu shi na san da an zo karshe an tsaya aka yi aka je tsira tsira ne ne matsala aka zo suratul ali imran yace abin da aka tsayawa har aka kammala ali imran baki daya yace kuma annabi ya shiga sabon sura yake aka abin yace mala sosun bakara ta kai iji biyar ko izi ji biyar ba shahi ga Ali Imran ha an kara wata rana da kiyamu lele azumi ya zo sai irin wanda kalle raka'a daya fa ba ku tsaya ko aha subhanallah kaji manzo Allah kidan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kun ga wayanda na ba mu misali sallar dare na annabi ne fa kalli irin yadda ake yi mun kuma yanzu na tilace zaka tashi cikin dare kai guda biyu da kal wallahi jiya na tashi ina sallah cikin dare na ji wani motsi a gani shi yana kiyamun layi magabata suna koyon ibadar dare in suna yi suna koyo ne ko da kike ma ba ku san a gani sallah kuke yi za ka ga mutum ya tashi yayi sallah ma tashi baka ma san sallah yake ba kuma in ya gano za ka gane sallah yake yi sai ce a ya shiga ne cikin ban ɗaki yana wani abu ko ya shiga cikin ɗakuna ne na saboda ni bai san wanda abin ya yi tasiri kan shi har shi ya gina wata ibada sai Allah ya warge da ibada yanzu karatun Qur'ani in kana yi so kake sai kowa ya ji kai kake yi sai an ji ka iya abubuwa da sun taku ne malam to kaga wanda yana nuna mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana dogon karatu cikin sallar dare in yana yi da cikin sallar nafila mun kuma sabani yanzu sallar nafila minti ɗaya ayya isa ayi agama minti ɗaya da rabi ya isa ayi agama to wai kai yanzu an ce ma sallar ka ta nafila da ita ce za a cike ma farillar ta kaya ba ta samu matsala ita abin da zai jawo matsala kuma ya zo da matsala a kama ma moto kwamfiriya ba ka da wata takarda cikin takardu an ba tara ka zo jiyan tare sai ka zo da kogi an kace ke nan ko a to an ce wannan sallar ta ka ta nafila da zakai ita ce za ta gyara sallar ta kafarin la to kuma ka ki tsayawa ma ka gane ita sallar nafila sallah ce mai muhimmanci shefa za ka ga ana yin sallar shamshaf a yi a gaba wannan kuma ba daidai ba ne ya saba makaranta wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga wannan yana kamar sallar mu sallolin nafila duka za a iya su daga zanne kuma za a iya fara daga tsaya a yi daga zanne za a iya kaza za a iya kaza za a iya kaza ka ga dai duk abin yana da sauki duk ana kwaɗaitar da mu ne a mu tashi wani ɗan sallar dare yake wa innama sallar subha qa'idan fi akhir hayatihi lamma asanna yake an samu annabi Muhammad sallam ai asubha to shine sallar asuba yayi sallar asuba yana zamne a ƙarshen rayuwar shi lokacin da ya shekaru masu yawa kudi ba sahabbai suna kiyaye abin da ke ƙarshen rayuwa annabi aka samu muna fahimta shi yasa sai ka zo ni ya ce ai shi kama hannu ma cikin sallah sai da annabi yana ciwon ciki sai ka ce Allah ya kamala ina hadisi babu shi min yarda in mutum ya saki hannu yayi sallah sallar shi tayi amma wallahi wanda ya kama hannu cikin sallah ya yi kalada kamar azama jikaji da jikago mai ai duka kudi ne ko kuma ko wace tana kasuwa amma wace tsaye bala jikago ma annabi yake duka annabawa suna kama hannu cikin sallah to wai kai ne mai matsala ka an ce annabi ya kama yayi umarni a kama dan ba ka san ka kama ni in ka kama ni zai rage ka a wani abu sai ka yi kamar mutum yana makan shi bakin ciki wallahi a bakin ciki ne bana kawai ka tsira hannu haka a ba ka lada a jiya ga gare ka a bana me yake sa ana haka nan wai ku ne limamai wataƙila suna muku bayani ba su kama hannu cikin sallah fahimta aƙida da cikin magabatawa ya fahimta haka cikin magabatawa ya fahimta haka kiran fahimta su ce ba ta magabata ba ce ba ba su da magabata kenan kan wannan. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ashamu hannu shi sallallahu an samu annabi yayi sallah asuba a kantar rayuwar shi malam shi wa zalika qabla wafatihi bi ani wannan yayi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saura shekara guda ya rasu annabi ya sallah asuba bai da lafiya sai sallah asuba da gazabi yace wa kana yajlisu mutarabbi'an afwan ba sallah asuba ba ko malam sun hasan wace sallah ce yace wa kana yajlisu mutarabbi'an ya kasance zaman da yayi a sallar yana harbe kawuwa sai an gani zaman ba yawa yana harbe kawuwa haka ne yana yaya yana rukudi shi haka yana rukudi haka in ya tashi sujjada kuma zai walwale kafuwan ya tafi yayin sujjada malam wayo tuwon ga hadisi ka aje ke sa kinkiro shi malam ya ce rawahu muslim wa ahmad imam muslim da ahmad su suka rawaito wannan hadisi yace wannan kuma da ake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana wannan zaman mutaraddi a ne shi kuma akara jahun nisa'i imam an-nisa'i da hakim da bayhaqi da ibn hibban yace su suka rawaito wannan hadisi kaga shi addini ana yi da dalili ne ina karatu ne shi da imam an-nisa'i sai mu koma mu diba kaga wannan wata gaba ce wata dama ce na samu ayi bayani kan martani ko in ce kan raddi da nayi ga malamin mu mutane suke fadin muwa suke ta hayaniya to matsalar in ayi bayanin nan tunda ba nan bane akai karatu wani zai ji abin yayi girma kidan sai mu ketare Allah sai mu inda muke karatu amma na san wasu da yawa sun samu labari da gidi kan fata wanda malai sai insha Allah ya mu raddi kanta mutane suke ta magangani sai cewa bai dace ba da sauran wanda shi sai yunkuri ma da inda ake karatu ya za a hana karatu daga an ce malam ya yi bayani kan fata wanda ya ce la ya ta halitta shi ke nan gariya ne ya kama da huta yadda ka san an zo da sabon abu shi yasa insha Allah sai ranar Laraba in Allah ya kamu da rai muna karatun akhdari wanda can ne aka yi ma bayanin ya zo muka yi magana kan magana za mu fito mu sake magana mu yi ba haƙuri ga wanda suke kallon mu su ba daidai ba amma kuma mu ce muna kan fatawanmu ta hanyar mu muna jira a zo a yi mana bayani ina ne shi wannan abu ya samu asali a cikin addinin musulunci wannan yana nuna duk wanda ya magana a musulunci sahabin nan wanda ya aka ga ya kawo kamar kare cikin masallaci sanda ya jingina da shi yana sallah sahabbai kalubalanta shi suka yi wa suka ce kai cikin sahabbai wa ka ga yana wannan ga ya muna a'a ai mun samu daga mata annabi hafsa ita ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana haka to in sahabi ya haka ɗan uwan sahabbai su kalubalanta shi ni suke tsammani wani malami ina yi magana ta addini wanda kuma shi malamin nan yana daidai kuma yana kuskure Imam Malik zai magana ko boye walwale ta Imam Shafi Imam Ahmad Ibn al-Qayyim Ibn Taymiyyah manya manya rabtaran kan malumai za su yi magana in sun gane kuskure ne su dawo su ce ba su san wannan magana ta su ce su ma ba su ba wannan magana to amma da Allah kai zamana muna da awas sunna amma ba mu da awas sunna a cikin da awas sunna ai ba baban abu bane rabbi shakkalan fulan ne ke cewa raddi yana daga cikin addinin musulunci yace musulunci shi ya karantar da raddi yace kuma wallahi ba da raddi ba da addinin musulunci ya rubu a lokacin da muke karatu kai ɗan Shi'a ɗan Ahmadiyya ɗan Tijaniya a cewa suke duka karatu ne yayi daidai wannan wanda an so a ga mu mutane gaskiya kai abin da wa'ancan mutane suke to kuma yanzu dandara ta ci gida karatu ya zo cikin gida ko kuke cikin gida ba a ga kuskuren da ke da kwai abu ne mai jinin ma'adalci ba bu ne mai jinin ma'adalci ba in haka ne su ma wa'anta ai muna makwantaka da su wasu uwayen mu ne daga ciki amma addini zai da alaka da wannan zaka yi tsawa kace wannan abun ba daidai bane ba Allah da kaddar mala yace as-salatu sunni'ani wal amru biha salla din salla da takalli da kuma umarni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan salla da takalli shi wani a cikin wannan wani sabon karatu ne kuma to kada ka ce ko mutum da an ce ma annabi ya umarni da haka malai yace wa kana yaqifu hasiyan ahyana annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana cewa ai hasiyan shine bai da takalli yace wa mutana ila ahyana wani lokaci kuma yana salla yana da takalli ina wannan hadisi yake malai tsawo abu dauda wa ibn majah imamu abu daudi shi ya rawaito wannan hadisi da ibn majah yace kuma wannan hadisi ne mutawatir kama ga sarar sahawi hadisi ne wanda biya malumma hadisi sarawaito shi shine martaba na farko a cikin ilimin hadisi daga an ce hadisi mutawatir ne shi malumai suna ma magana ba ma magana a same shi da ishi hadisi mutawatir kawai hadisi ne wanda yake ingantacce wanda aka samu jiyawa dan ruwan sahabbai sarawaito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa abaha zalika li ummati kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya mustahabban ma al umma shida wani sai sallah da takalmi halaka ne kuma mustahabbi an so fa qala yace cewa idza salla ahadukum idan ayyun ku zai salla falyalbis bi alayhi to yayi ya sanya takalmin shi aw yakhla'u ma bayna wajhayhi ko haka ne masu misali yawa ko kuma ya cire takalmin nan ya sa shi a tsakanin kahuwan shi yace wala yu'ajji bi jimamaihi dan kai ya cutar da wani da wannan takalmin nashi inda mun zo mu ji nan bayani gaba in ka zo sallah da takalmin ka baka cire su ba in ka zo sallah ka cire takalmin ka zaka yi yaya da su zaka sa su gaban ka Allahu akbar kai ka sun manzo Allah ka huta da sa ta takalmi ha ka sa abun ka tsakiya aka ce kake aje hagu mai ka balle in shi ne barawa ya dauke kake aje da ba balle in shi ne barawa ya dauke in ko ba shi bane ba kake cuta mai da wannan takalmin naka ya rasulullah ya zami da shi annabi yake ku sa takalmin ku tsakanin kahuwan shi ya sa mala abakar bin yake cewa karatun hadisa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da aiki da su su akai zama lafiya ga musulmi kaga idan mutum ya shigo da takalmin masallaci ai ba abun mamaki bane ba to sai dai mun zo gaba mun zo ne karatu ka tsaya daga nan alaƙa karatu malam cewa wa akada alaihim salatu fiha ahyan haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana arhamar wannan sallar da takalmi wani lokaci fa qala yake ce ma sahabban shi khalifun yahud ai ku saba ma yahudawa fa innahum la yusalluna fi alihim sabida su yahudawa ba su salla li da takalmin su wala ifatihim haka ba su salla da abin da su malumai suka ce al-sabab shine da abin da yake da sahuna takalmi kamar yanzu kace takalmin haka an da mutum zai tawa ku takalmin da ne shiga ruwa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam biya karantar da mu mu sallah da wannan takalmi kamar yanzu ranjas da annabi suka ce ya halitta kai sallah da yace wa kana rubbama wani lokaci annan muhammad sallallahu alaihi wasallam naza'ahuma min qadimihi wa huwa fi salah ana kasa sallah sai aka ga annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cire takalmin shi yana cikin sallah sun mastamarra fi salati sai ya ci gaba da wannan sallar sai kama ala abu sa'id da khudri malan yake ba injini ba kamar yadda abu sa'id da khudri yake sallajina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani lokaci ni sallah tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zata yawmul wata rana falamma kana fi ba'd salatihi yace yana cikin wani bangare na sallar shi khala'i alai sai ya cire takalmin shi fa wadu ima an yasahi sai ya aje takalmin nan a hagun din shi falamma ra'annaka ko da mutane suka ga annabi ya cire takalmin yace khallu alaihim sai kuma suka cire takalmin shi falamma qada salatuhu lokacin da annabi ya kammala sallah ala sai yace mishi ma bikum alqaytum mi'alukum liyasa ku kuka cire takalminku qalu suka ce ra'ayna ka alqaytana alayka ay mun ka annabi ka cire naka yace fa alayna ma'alina sai mun ba muka cire duka takalmin fa qala sai annabi yace musu inna jibrila lillahi li mala'ika jibril atani ya zo min fa akhbarani yana bani labari anna fiha ajrun cewa cikin takalmina akwai abin da ake cewa azur shine kazanta ay qala aza ko kuma yace wani nau'in gadabci wasi ruwayatun khabisan aw tan waya kuma yace shi dai ne da abu guda ne abu mara kyau ga takalmin yace fa alqaytuhuma shi yasa sai ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce takalmi fa idza jaa ahadukum daga yau ga sabuwar doka idza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ayanku yazo masallaci zai sanya da takalmi annabi ce fal yanzu ko ya kalla shi ne alai a wannan takalmi ne alai a takalmin shi yace fa in ra'ati bi ma ajrun in ya ga wani abu mara kyau a wannan takalmin naki yace fal yamsuhuma shi ne yayi ya goge wannan abu ne ko ya ta kasa ya goge wannan abu da ya gani takalmin shi wa yusalli fihi ma sannan yayi sallah da wannan takalmin naki muna fahimta to akwai wani bambanci da sai in wani ya hankalto da wannan cikin ku ba shi wannan karatun da muka yi sai an ce annabi Muhammad sallam ya ce idan ɗayan ku ya zo sallah a cikin masallaci ya shigo da takalmi ba zai sallah da takalmi ba to in ya cire takalmi ya sa su tsakiye shi nan kuma an ce shi ya cire takalmin shi ya sa hagu ma sha Allah shi yana liman ne babu wani hagun din shi wanda zai cita ba muna fahimta ko sai ana rin kaura da wasu abubuwa cikin karatu in ba haka nan ba kai da kanka in ka koma gida ka dauki littafin ka karanta nan ka karanta can sai kaga abin yana so ya takuɗe ma to kun ga wannan ya nuna mana ne musulmi za su iya yin sallah sallah da takalmi yace kun ga da suka cire ba takalmin har annabi ya tambaye su me yasa kun kuka cire takalmi suka ce ai mun ga ya cire to kuma kun ga sahabbai su suna aikata aiki annabi ba su tambaye shi dan me to shi dan me za ku ce mishi yayi shi wahayi ake mishi wannan ya nuna sahabbai suna sa ido da zance da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba dan komai ba sai dan su koyi shi ba dan komai ba sai dan tsiri shi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuri ba su cire wa haka kai ko da suka ga ya cire ba su jiran komai ko su ma sun cire na su haka Allah ya nuna umarni ko mu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ido na liƙe kyakkyawa abun ko yana ga hannu annabi kadai in ka bi shi sai kai ne sai ka huta in kuma ka saba mushi sashi da cikin bala'i yace mala wannan hadisin shi kuma yake akhrajahu abu daud imam abu daud shi ya rawaito shi wa ibnu khuzaima da ibnu khuzaima ko mala albani yace kuma shi ma ya inganta wannan hadisi a cikin irwaul gharir da kuma sunan abu daud yace haka kuma imam az-zahabi da nawawi wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi yayi muwafaqa da hakim wani inganta hadisin da imam an-nawawi yake huwa mukhazan fi iwa'u jami'i ma albani ya hido da wannan nikahi na fata da wannan hadisi a cikin nikahi na mai suna irwa'ul jami'i wa sahih sunan abi daud da kuma sahih sunan abi daud malam yace wa kana idza naza'uhuma wa da'uhuma an yasarihi ya wannan ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire wannan takalmi ya ayi sai a hagun dinki wa kana yaqulu yana cewa idza salla ahadukum idan ayanku zai yi idza salla ahadukum idan ayanku zai salla fala ya da'ani alayhi ayyamin kaji fa kai ya aje takalmin shi a ina adamanci wala ayya tarihi kuma kayya aje shi a hagun shi sha'ita shi aje hagun ko to kaga nan ma akwai wata kaida ta malumu usul fiqh wanda suke cewa alqawlu afdalu min al'amal aiki magana tana gaba da aiki yanzu ba an samu a kaddara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aje nashi gaba hagun shi ko a to kai kuma sai kake karka aje to karka aje kake shi an samu yayi a a ai magana shi tana yayi shi Allah ya dauke mishi sai wa ya dauke maka haka nan ne ko to yake kaddayen ku ya aje takalmin shi dama kuma kaddayen ku ya aje hannu hagun yake fatakuna ayyami da gairi saboda in ka aje a hagun ka sai zama dama wani dan uwan ka ne yace illa ayyakuna ayya tsari ahadi sai dai da sharadi kage ya tabbatar da wannan magana ta shi wanda wanda yi in a hagun din shi babu kowa sai ya aje takalmin nan a hagun din shi wal yadahuma bayna yau in kuma akwai wani a hagun din shi to sai ya sa su ina aiki ya tashi to a wannan za ka ga har tashi malam albani yayi maganganu kan wannan cewa ko masallaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu tafi irin haka muna fahimta to kuma yanzu Allah ya kawo zamanin da ke da kai tafi wani tafin in kana da sauran su haka sai suke cewa kai tsaye ba a cewa bai halitta mutune ba saboda Allah ya halitta muna fahimta amma dai in san samu ne mutum zai salla irin wannan masallatai yanda ke da kai abubuwan nan mutum yayi hakuri ya cire wannan abun da shi saboda su wannan abun ta fi fitan da ake shin hudaya yanzu asa a wurin su kazamta shi ba wai kazamta da sunan kazamta wanda za ka iya bata wani abu ba a'a su a wurin amma in salla ta kama ta a masallacin da ke da kai kasa ciki ana karanta da shi ba sai ta cire ne wannan takalmin ka ba kuma sai zaman nan inda zaka sallan ma da takalmi in kuma takalmin ka suna da kyau hatta su annan in zaka iya takawa wanda kullum muna cewa raye wannan abubuwan zai sa mutane in sun ji su kurin ka sanawa da shi yanzu kamar wata rana an zo sallah ni mai ya zo da takalmin shi sai ya aje sai sai an to sai ta ya mutsu su tajigal sai ya aje sai sai ya tafi su go masallaci mai sallah da su da kage ɗan jarida da zo suna sanye shi alaga ta mala wannan sallah da kawara yi ta kalliwa to yin wannan haka zai sa mutane su ga kuwaya ne ana sai ce a ana yin sallah da ta kalli da kidan an waye an taimaka an wayar mu da mutane kai saboda ko da wani ne suka ga abun ba su hada da wannan abu to amma ni shiru kan wasu na sosai shi ke sa in an bujiro da su sai kaga kamar gari zai kamawa da huta abu da shi ya tabbata amma saboda malumai ba su haska kamun mutane ba su yi musu abubuwa a aikace sai ya zama matsala kamar yanzu kiyamun lele nan sai a ce liman ya zo kawai kiyamun lele ake ga azumi mutane sun saba su a raka a sha uku sha biyar sha kaza ya yi raka a ɗaya sallame shi a inda sai mutane ai isa ta tabbata a sunna shi ke nan kawai wata rana yayi wata rana yayi biyar wata rana yayi bakwai haka aka zo to annabi da yi wata rana yayi tar wata rana kuma ai sha daya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taba wuce raka'a sha daya ba a cikin sallah haka aisha take matakar sallar na tilace mun kuma yanzu aka ba su sha uku ba ko to subhanallah wasu abubuwa dai ne wanda gaskiya mutane asali malumai ne kamata su rinka hitarwa suna bayani kan wannan abubuwan yanda in mutane sun gan su ba su jahilci fi sabilillah da kuma daukan mare da aka yi cewa wai duk in an zo kiyamu ne na azumi sai an sauke alqur'ani wa ya rawai ko ba annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sauke alqur'ani babu shi amma in ka sauke yayi ko kai da zama dole sai an sabke an ce wata rana Allahu sallallahu alaihi wasallam yana takaita sallah wata rana yana tsawaitawa mu kuma bakin da aka ce kiyamu ne da tahara kullun tsawaitawa a cikin taya sannan kuma kullun bane kasa da wannan raka'o'i kullun sai aliki to shi ba haka yake ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wani lokaci annabi yana kiyamun dare shi farkon dare wani lokaci ya tsakiyar dare wani lokaci ya karshen dare mu kuma mun rike mun ce sai lokaci guda dare yanzu da raka wa an suka fara kiyamun dare bayan sallar isha sai ake sun saba mu sunna kuma alhali sun dace da wata sunna shi ma to Allah ya datar da shi kenan insha Allah ina kallon saboda lokaci zamu iya saurarawa nan ai kafin ne zawa sai zaman da zamu tashi ina as-salatu alal mumbar shi ne sallah akan mi mumbar duka wannan ana ma bayanin sallolin annabi ne kafin a zo ga ita wannan sallah sai da duka kamawa take yi ko kai kai ko kuma kaga ana yi kinan kaga kanka ya wayi ba bakon abu ne wannan shine dadin karatun da mu kinan insha Allah inda kai ne tambaya ko kuma wani ruwa da aka yi kuskure ana iya mana magana alaikum assalam wa rahmatullah eh ga wanda yake ina sujada kenan eh a ko wanda bai iya sujada misali wani mutum yana da wani asar ciwo a gaban shi nan abokin shi za a yi sujada kuma an ce shi ne sallar farilla ce ina ji wanda ita tana da an ji saman kar sallar nafila a kai ai ko an ce ga shi ma sallar inda nafila ce an ce ga shi sallar nafila a zamna duka in ya zo rukuki in ya sujada sai dai yayin kayan nuni ba ma yana tafiya sujada ba sai dai ni kasan kana da rabbul lada na wanda ya salla kuma da gani daga imamu nan suka ce wannan kuma ya nuna mana wanda zai salla a zamanin asali wannan zaman ake so yayi ba wani sai in kuma wata maruwa ta ka zai iya fara wannan zaman eh a me lalura zai samu lada complete wanda yake da kamar yanzu misali sallar nafila lani ya kallon sai kai daga zambe to amma kana da rabbul lada ne wanda yayi daga ni daga tsaye zaka yi daga kwance kana da rabbul lada ne wanda yayi kuma daga ni daga zambe da wanda yake lafiya lo eh Allah ya san da ni ah eh farkon dare to farkon dare shi ne bakin da ake cewa rana ta haɗu ko kuma shafaki ya bace daga rana ta haɗu za a iya cewa dare ya shigo ko amma ana shiga dare ne asali lokacin da shafaki ya bace lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana magana farkon dare da ake yana kiyamul layl ko a da aka ce yana kiyamul layl farkon dare to shi ne bayan sallar isha yake tashi kiyamul layl irin lokacin da muke yin sallar isha asham ai kiyamul layl shi kiyamul layl shi asham to shi ne farkon dare wani lokaci yana jinkirtawa ta kai tsakiyar dare wani lokaci yana jinkirtawa ta har karshen dare sai ce wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo a yi sallar muna kwaɗayi muka ce ya rasulullah a ƙara annabi yake a ban haka a sallar ne ai inda da wuri kamar farkon dare yace wata rana da muka zo annabi ya ja mu har muka kai tsakiyar dare muna sallah yace wata rana da annabi ya muni kiyamul layl har muka ji tsoron ba za ta sahwa kaga mu an ja sallar hannu har ƙarshen dare amma mu kuma yanzu kiyamul layl kamar yadda nake kullun sai ƙarshen dare muke inda ta kullun kaga shi ke sa wasu sai su gaba su yi fi sabilillah akwai wahala musamman ga wanda yake ma'aikaci kullun sai ka tashi da sai ka tayi wani aiki ko kuma ba ka kwantawa sai an yi asuba in ka tayi wani irin aiki za ka ya kamata malamai su duba tunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta da wannan sai a rinka cikin lawa wa alaikum assalam eh eh yayi mana dan ita sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun bi aka yarda tsara ma sallah daga mai kwana sai wanda ya manci to kai mantuwa kai kuma hafwanan ba ta hada da shi yanzu da sa suno ka ashe ba nan lokacin da Muhammad bazin ya zo nan garin bin sallah a zuhur ba ka mantu to yanzu da ka suno yanzu ne kai lokacin sallah sai kan sallah kware da gaske aha zasu kula da tsahu su ga yayi a lokacin zasu ce kai shigo ga ba kai tsaya kan kai ka za ka ika 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 za ka ko da yayin sa a cikin gari dole su ta hakura da wannan zahirin su kuma gaskiya ce ga mu to amma mutanen nan so take in zuwa ga mu gaskiya sai kanin a shafa su kana lalaba su kana kuyakuri sannan su ya ga kariya mu gaskiya amma asali ita gaskiya ana karbar sa ne ko ya kai kenan wannan abun sai a kwatanta musu ko a je a ga mai kula da masallacin asali a ce to fi sabila wannan aikin da ake ajiba yana tasala ma mutane balle kuma a wasu suna karatu wasu suna wasu salatan wasu suna kaza kana da dama in aka mutse ka san zama guda ba ka jin daɗi kana da dama ka rinka dan motsawa ko ka kawai zama in aka takure ka shi sabilillah wannan zai wahala kalau kuma bai sai ka ba shi ba ta kula ta yi wa akwai ma ba kai bo biya da shi magana ka wannan wa alaikum salam wa rahmatullah yawwa da ai wannan salatin wannan hadisi yana mana bayanin kaifiyar sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaifiyar ake ai hadisi ai ta ko wanda kaifiyar sallar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda yake bayani wani lokaci ma yana raka'a bakwai ko raka'a biyar wani lokaci kuma yana raka'a biyar sallama biyar sallama wani lokaci yana raka'a hudu ko zaman tahiyya babu sai ta biyar ai mun karanta shi a qiyamu ramadan kuma na albani ne kuma cikin salatul tarawih wannan asali na bayanin kaifiya to sai aka samu sana annabi ba ta wuce raka'a 11 sai hadisin Aisha hallo wanda ya sake nuna 13 sai malumin shafi a'a wannan hadisi ne yake magana 13 yana magana in an yi qiyamu layli ne farkon dare akwai rak'o'i biyu na bayan sallar isha'i ko to sai a rika hadisi sai su zama 13 ko kuma radda aka jinkir aka je aka ja sallah har ƙarshen dare sai ai da raka'a ta fajr sai da musa uku ake amma ita salle bakin ta sha ɗaya ka ɗauki kiyamu ramadan na mala albani insha Allah za ka ga cikakken bayani kan hata hadisin da kai bayani malam bismillah wa alaikum salam
Ya yi ne ya yi ne
yawa ana takurawa shi dai da sabu asali za a yi in za a yi sallah daya sannan kuma fi sabilillahi zama guda wanda ya zo masallaci tun karye 10 ko 11 ko 12 mai yawanci ba su ba ka expect in da kai za ka iya sauya zaman ka lokacin da kake so sai ka takura mana kusa da amma in an zo sallah dole za a daina sahu ba ka bukatar sai an ce ma ita za ita za ita za ita za ka fahimta to sannan kuma su ne wajen dole in an ga wuri annabi ma sallan ya umarni wanda ya ga sahu sun sana sai ne ya sai ya tika shi kenan aiki ne wanda fi sabilillah masu aikin suna bukata a zauna a rika karantar da su wanda na ɗaya daga cikin matsala cikin tayyamu ta ahli sunna shine akwai ƙaramcin karatu wurin ɗan agaji wallahi ni ɗan agaji ne na rinki da Allah akwai ɗan agajin da Allah ma ba tsiya ba kuma hakki ya